A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna kare budu godiya jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa da komai wanda yake bamu ikon haduwa wannan guri domin karuwa da abin da ya saukar na ilimi. Yau kuma da izinin Allah zamu ci gaba da karatun wannan littafi a al-qira'atur rashida al-juz' ath-thani insha Allah ta'ala. Zamu tashi hilatul ankabut, dabara na girgizo shine hilatul ankabut. Kakan ce la haula wala quwwata illa billah ko to ga kalman nan. Hafatun shine gifi, yulahizu shine na kulawa, manfazun shine makurta inda zaka baka shige ka wuce, khaba shi da ya tabi, lu'abun shine abun nan miyau saliva, aikana shine ya sakankance, wa ana muqinun ni mai sakankancewa ne. Akhadhar julun asa wani mutum ya dauki sanda, wa garazaha fi birkati ma'in sai dasa ta a wani kududdufin ruwa, bil qurbin hafatihi hafatiha a kusan gifan waccan nan kududdufin, kuma kaza an kabutan wa wada'aha ala tarfil asa sai ya dauki girgizo sai ya sa shi a gefen wannan sandan, ya dora ta a gefen wannan sandan, wa kafa yulahazu ma ta'ati bihi al ankabutu sai ya tsaya yana kallon abinda wannan girgizan za ta zo da shi, min al-hilati na dabara lil khuruji min tilka al-jazira domin fita daga wannan sibirin. Watan santulin sandan shine kamar tsibirin, in ka lura ai tsibiri ruwa ne ke gawe da shi ko tudu ne wanda ke ruwa ke gawe da shi, to kaman wannan sandan tan tudu ne ruwa na gawe da shi, shi yasa aka kira shi zazira. Fa nazala min asa min al asasi fi sukudika saman wannan sandan, bi butu'in a hankali a hankali, hatta wasalat ilal ma'i hasidi ta kai ruwa, fara'at anna tariqa masduda sai ta ga ruwan an toshe, watan hanyar ta sai ta ga hanyar ta tosu shi ne, kaga lafazin at-tariq yuzakkar wa yu'annaf, an ce masdudatun kaga nan an yi ta nisan sa. Faja'alat taduru hawla al-asa sai ta shiga kekewayawa a gefen saddan nan, amalan fi an tajida manfazan wannan mafuli ajalihi kenan, amalan domin guri domin fatan ta samu wani makurta watan inda za ta wuce, wannan ma khaba sa'ayuha bayan aikin ta ya tabi ma'ana ta kasa ta gaza, adat ila ala al-asasi ta koma saman sandan, wa nafithat burhatan min ghairi an tataharraka sai ta zauna na dan wani lokaci ba tare da tayi motsi ba, ka annaha tufakkir fi tadbiri hilatin kai ka ce tana yin tunani, shine tufakkiru fi tadbiri hilatin wajen jijiyo ta dabara, to khallisu ha wanda za ta tsamar da ita min sijini hadaka wannan kurkuku take ciki da take ciki, wa akhiran arkirke dai akhrajat min jawfiha khaytan sai ta fitar da wani zare daga cikin ta, qawilan mai sau al-saqat ahada tarfai sai ta manne a ɗaya daga cikin gefen sa, sai ta manna a ɗaya daga cikin gefen sa, biya alal asa sai ta manna shi a saman sandan ta daure, wa arsalat ath-thani thaniya sai ta saki na biyun, ya dhiri fil hawai yana tashi a cikin iska, wa hiya tarqubu ma yaf'alu Allahu bihi alhanin tana ta kula da abinda Allah zai aikata da shi, shine tarqubu tana kulawa, ana raqibun ila an waka ala shajaratin sagiratin sandan na ta motsi cikin iska har sai ta kai ma sauka akan wata yar karaman bishiya, ala hafatil birka a gefen wannan kududdufin, wala sika biha sai ya manne a jikin wannan bishiyar, fa'abaratil kantara girgizan nan sai ta bi gadan nan nazari sai ta bi ta ketare shi, kantara shine gada kamar irin na flyover kamar irin na dan magaji shine kantara, allati wa sana'ata wanda ta sana'anta, wa wasalat ila birri da kanin ne sai ta so zuwa ta iso zuwa tudu, salimatan na'am afwan wa wasalat ila albarri da kanin ne sai ta iso zuwa ga tudu, salimatan amintacciya masururatan mai farin ciki, wannan ma shahadar rajulu zalika yayin da wannan mutumin ya gawa hakan aikana sai ya sakankance cewar annallaha lam yakhluq haywanan Allah bai halicci wani halitta ba mahama kana sagiran ko mun kankantar sa labazin mahama na da ma'anar in aiwa in kana sagiran min gairi an yaji alfihi ba tare da sun ya sanya masa ma yastati'u bihi abinda zai iya yiwa da shi ko kuma zai iya iyawa da shi an yudabbira umurahu yajiju al'amran sabibi nafsihi da kansa wato babu wata halitta da Allah ya halitta face ya sa mata kwakwalwa wanda za ta yi tunani da shi domin samar da mafita musamman idan ta samu kanta cikin wani yanayi sai da risina 30 alma'u ruwa akwam shine gidan ƙasa wanda akan yi shi tudu-tudu haka da garin ƙasa ko kuma garin yashi mustawin amma akwam yakan zo da ma'anar kuma tudu irin gidan ƙasa irin wanda sari ko kuma gara suka yi mustawin madidici daga istawa yastawi mustawin ismu fa'il na istawa mustadira mai zagayawa mai kewayawa daga da'ira ko adara yudiru ana mudirun shi yasa yake ce mudirin mudiri ai saboda kaman shine ke kewaya da hidimomin guri kun gane mudir ba mace kuma mudiratun alwi'a'u shine jaka duk wani abu da yake da yanayi kamar yanayin jaka sawa'il shine nakakken abubuwa jami'i ne na sa'il sa'ilun nakakken abu ba sawa'il jami'in shi ka kamar kace fluid kamar kace watery zahaba muhammadun wa mahmudun ila shati'il bahr muhammad da mahmud sun tafi zuwa gefen teku waka ayata bariyani sai suka tsaya suna ta yin suna ta kalubalantar juna wato suna challenging juna su waka ada sai suka zauna ya tabarayani suna ta wasa tsakankanin su fi amali akwamin wato suna kalubalantar juna wajin yin ko sana'anta irin wannan gidan kasa kabira babba minan namli na rairayi fa hadara abuhuma sai ga baban su ya halarta wa shahada ma ya amana ne sai ga abin su ya aikata fatalaba minhuma an ya'mala akwaman min alma'i sai ce to ai yanzu ina son su yi mishi wannan dan gida din na urwa badalan min ramli maimakon wannan rairayi kaga badalan anan iwadan kenan iwadan min ramli ko wadallahuma ala nuqrataini sai nuna musu wadansu tuddai guda biyu ko kuma tulu guda biyu nukura yakan zo da tilu ko jarra kamar jarra kenan tulu ko kuma wani tuddi mamlu'atan bil mai wanda suke cike da ruwa o kafa yarkubu kuma sai tsaya yana ta kallon su fa hawala kullum minhuma an yaj'al al ma'a kumatan ko wanne daga cikin su yi kokarin ya sanya ruwan nan ya zama kuma wannan tudun na kamar tudun gini kamar na rereyi yan wanda aka gine shi falam yuflih amma bai ci nasara ba fa nazara muhammadu ila abi sai muhammad ya kalli baban sa wa qala sai yace ya abati ya baba kun ga tawun nan yi kana da fuskoki sai na tsaya kanta ba ya abati ya abata ya abat ya abata ya abatai ya aba duka kana da dama ka tsaya haka la aqdiru an aj'ala min alma'i kuma tun yace baba ba zan iya yin wannan ba zan iya ginan wannan gidan ƙasa da wannan ruwa ba li'anni kullama akhadtu hafnatan domin duk lokacin da nabi tafin ruwa wada'atuha fawqa alma'i sai in sanya a wannan kakan bisa ruwan ruwa nazarar alal janibi sai ta zami ta sauka a gefe bin gairi an yi musikal ma'u ba tare da ruwan ya rike ba'dahu ba'dan wani sashi da sashi ba kama ya hasulu fil ramli kaman yanda yake faruwa ga rirayi fa qala al abu sai baban yace na'am hadha sahih eh wannan daidai ne li'anna al ma'a yasilu da'iman ila asfal saboda shi ruwa a yanda Allah halice shi a dabi'anci yana sauka ne yana koma ƙasa ruwa bai tsaya a sama li yakuna sathuhu ufqiyan domin ya zanto murfin sa watan ufqiyun ne wanda ke ya rufe sasani wa wajjaha nazarahuma ila satihil bahr sai fuskantar da kallon su zuwa ga saman teku wa ba da zalika hafara abuhuma nuqratan sagir musaddiratan sai ya haka ramuka guda rami karama wanda take giwaye thumma ukhra murabba'an wata ramun kuma da ya haƙa ta siya sai ya sa ta mai kusurwa hudu kaman wannan triangle ko ko square wa thalithatan ta uku kuma muthallathatan ita kuma mai shape na triangle mai kusurwa uku wa rabi'atan mustatilatan ta hudu kuma sai ya sanya ta mai tsawo wa kana ya'khudhu al-ma'a bi kaffayhi sai rinka dimar ruwa da tafukan hannunsa guda biyu shi ma kafu yadhkaru ya annas amma galibi din mu da yake yana da dan uwan juna muannas ne ko wa yadhu fi kulli nukratin sai zuba a kowace rami wa yasalu kuma sai tambaye su an shakal higa madai yanayin ruwan wannan manta ha ila al-akhira dai kai ne karke yayin da kai ne karke kala mahmud sai mahmud ya ce shaklul ma'i ya abati yushbihu shaklul wi'a'i to ai yanayin ruwan yayi kama da yanayin jaka allazi yahwihi wanda yake taro shi fa kala al-walid si mahaifin yace na'am e asabta ya mahmud kai ka dace ya kai mahmud wa man allazi ta'rifuhu mimma fi al-manzili shin menene ka san shi daga cikin abubuwan da ke gida yashbihu al-ma'a wanda yake yayi kama da ruwan nan fa kala sai yace al-khallu kaman al-khall mu mukan ce kunu kaman yanayin kunu wa zaitu da mai wa sharabu shayi da kuma abin shan shayi watan ruwan shayi wal kahwatu da coffee wal labanu da kuma nono yayi kama da su fa kana labu sai mai fin yace hadhihi kullu hasmuha sawa'il kago dan dukan sunan su sawa'il ababai masu ruwa thumma kamu bada zalika wa adu ila al manzili bayan haka sai suka tashi sannan suka komo zuwa gida adu bi ma'ana raja'u kenan mushine ko to subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.